accompagné d'Idrissa Sidoulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman akan mitoci 16, 21 da 25, sai kuma ta yanar gizo a voahausa.com ko sashinhausa.com. kazalika za iya sauraron mu a gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya da Dalol FM a jamhuriyar Niger, sai ta Alpha Radio a kuma sun Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Hassan Maina Kaina zan gabatar. Shirin na musamman na kunshe da rahoto na nesan ta kai da kungiyar Meti Allah Kautal Hore ta yi idan ganye da batun zaben shugabancin kungiyar kare muradin al'ummar Ibo, wato Ohaneze Ndibo. A jamhuriyar Niger kuma wata kungiya ta soki lambirin gwamnati don korar wata ma'aikaciya ta ofishin jakadancin kasar Amurka daga aiki don kalaman sokar shugaba Muhammadu Isko. Mai tawagar APC ta neman sulhu Adamawa karkashin jagorancin Nuhu Ribadu ta cimma ne. Muna da shirin a daina shan kwaya da sharhin jaridun Najeriya. Za mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Da farko sai ku gyara zama don a saurari labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Sarfila Hashin Gumel. Jiya Lahadi, jami'ai a Georgia sun yi fitali da batun shugaban jam'iyyar Republican Donald Trump cewa abokin hamayyarsa na jam'iyyar Democrat Joe Biden ta hanyar magudi ya lashe jihar ta kudancin Amurka. Sun bayyana cewa zaɓen shugaban zai samu ƙuri'un kwaleji 16 da aka kada a zaɓen na Georgia. Brad Arpanspaja, babban jami'in zaben a jihar, ya faɗa gidan talabijin na ABC News a shirinsu na This Week. A matsayinsa na ɗan jam'iyyar Republican mai ra'ayin mazanjiya, ya ji takaicin faɗuwar zaben Trump a Georgia. Amma mutane sun yi magana, kuma ba mu ga wani abin da zai kawar da nufin mutane ba. A ranar Asabar, Trump ya nemi gwamnan jihar na jam'iyyar Republican Brian Kemp da ya kira wani zama na musamman na majalisar dokokin jihar don soke ƙuri'un da aka yi a can tare da baiwa Trump ƙuri'un jihar, wanda hakan kadai ba zai iya sauya sakamakon zaben da Biden ya samu ba, wato ƙuri'un kwaleji 306 da 232, waɗanda su ne ke tantance sakamakon zaben shugaban ƙasar Amurka. Gwamna Kim ya ki amincewa da buƙatar Trump. Muƙaddashin gwamnan jihar na jam'iyyar Republican Josh Duncan ya faɗa wa gidan talabijin na CNN a jiya Lahadi cewa da gaske ya yi imanin gwamna Kim ba zai amince da buƙatar Trump ba, cewa gwamnan ya shawo kan 'yan majalisar jihar su soke nasarar Biden a jihar. Biden ya lashe zaben na ranar 3 ga watan Nuwamba a Georgia da ƙuri'u sama da 12,000. Kidaya ta biyu game da alƙalumin ƙuri'u sama da 5,000,000 da aka jefa sun goyi bayan sakamakon da aka samu. Manyan jami'an kiwon lafiya na Amurka sun faɗa Amurkawa jiya Lahadi cewa suna buƙatar su dage sosai don kare kansu daga ƙwayar cutar coronavirus, duk da cewa ana iya samun allurar rigakafin farko a wannan watan. Muna buƙatar mutane su sabunta alƙawarinsu, da fatan za a sa abin rufe fuska a kuma guji cincirin da mutane a wuraren shaye-shaye da gidajen cin abinci da ma cikin gida. Sakataren kiwon lafiya da hidimar jama'a Alec Azar ya faɗa wa shirin gidan talabijin na Fox News Sunday. Da yammacin jiya Lahadi, shugaba Donald Trump ya ba da sanarwar cewa lauyansa, tsohon magajin garin New York Rudy Giuliani, ya kamu da cutar coronavirus. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa a yanzu haka babban magajin gari a tarihin birnin New York, kuma wanda yake aiki ba tare da gajiyawa ba wajen tona asirin mafi munin zaben tarihin Amurka, an tabbatar yana dauke da ƙwayar cutar China. Za ka samu sauki nan ba da jimawa ba, Rudy. Za mu ci gaba. Giuliani, mai shekaru 76 da haihuwa, tsohon magajin garin New York, an kwantar da shi jiya Lahadi a cibiyar kiwon lafiya ta jami'ar Georgetown da ke nan birnin Washington DC, kamar yadda kafafen yaɗa labarai da dama suka rawaito. Jiya Lahadi, rikicin da ya balle ya lalata zaben kamar na farko da nada kansilolin yankuna, inda masu tayar da kayar baya suka kashe wani mutum guda a yankin arewa maso yamma na masu magana da harshen Ingilishi. Shugaban kasa Paul Biya na fatan cewa zaben zai gamsar da masu suka da ke cewa ya dade bai kula da yankuna 10 na kasar da ke yankin tsakiyar Afirka da kawo karshen tawayen masu neman ballewa daga yankin na yamma ba, wanda ya zama babbar barazana ga mulkin sa na kusan shekaru 40. Masu adawa sun ce ƙuri'a tana bada alamun cin gashin kan yankin kawai. Jami'an da ke kada ƙuri'ar a zaben galibin magoya bayan Biya ne, kuma za su taimaka wajen aiwatar da nufinsa a yankunan, in ji su. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Birtaniya da kungiyar tarayyar Turai za su yi yunkurin karshe don samar da jijiyar cinikayya kafin ficewar Birtaniya a wannan makon, inda watakila kwanaki kaɗan suka rage wa masu tattaunawa don kaucewa irkishin da za a iya fuskanta a ƙarshen shekara. Prime Minister Ireland, wanda ƙasarsa za ta fi fuskantar matsalar tattalin arziki fiye da sauran ƙasashe 26 mambobin kungiyar EU idan ba a samar da yarjejeniyar ficewar Birtaniya ba, yayi gargaɗi game da wuce gona da iri yana nuna damar yin yarjejeniyar da za ta baiwa kowane bangare kashi 50-50. Prime Minister Birtaniya Boris Johnson da shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen sun yi magana a ƙarshen mako don dawo da tawagar su kan teburin tattaunawa bayan tattaunawa ta tsaya kan batutuwa uku masu sarƙaƙiya. An shirya za su yi magana da maraicin yau Litinin, da fatan cewa zuwa lokacin bambance-bambance masu tsauri za su takaita kan batutuwa kamar su haƙƙin kamun kifi a cikin ruwan Birtaniya da yin gasa cikin gaskiya da kuma hanyoyin warware rigingimin da ka iya tasowa nan gaba. Dubun-dubatan mutane sun yi zanga-zanga tare da toshe hanyoyin zirga-zirga a tsakiyar birnin London jiya Lahadi kan sake fasalin aikin gona da ƙasar India ta yi, wanda ya haifar da zanga-zangar gama-gari a India, kuma 'yan sanda sun kama mutum 13 a kan keta dokokin coronavirus.
Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, yanzu za mu shiga babin rahotanninmu. Kungiyar Meta Allah Kautal Hore ta Fulani ta ce ba ita ta rubuta wasiƙar da ke yaduwa a hanyoyin sadarwa na zamani ba, mai neman a baiwa Farfesa George Obiozo kujerar shugabancin kungiyar Ohanaeze Ndibo a zaben da za a gudanar a watan Janairu mai zuwa. Wannan rahoto na ɗauki ne da kalaman daraktan yaɗa labarai na kungiyar Meta Allah Kautal Hore na ƙasa da kuma matsayar uwar kungiyar Fulani makiyaya ta Meta Allah Cattle Breeders Association wato MACBAN a kan zaben.
Comrade Bala Bayero Pullo shi ne daraktan yaɗa labarai na ƙasa na kungiyar Meta Allah Kautal Hore. A makon da ya wuce ne wata wasiƙa mai ɗauke da sanya hannun babban sakataren kungiyar Meta Allah Kautal Hore, Injiniya Alhassan Saleku, ba ta bayyana hanyoyin sadarwa na zamani kamar su WhatsApp da Facebook da buƙatar shugaban kungiyar Ohanaeze Ndibo mai barin gado Chief Nyango da ya bar Farfesa George Obiozo ya gaje shi a zaben da za a gudanar a watan gobe. Sai dai tuni Chief Nyango do ta martanin da mai bashi shawara kan harkar sadarwa Mr. Emeka Tamayemayar yayi watsi da wasiƙar, inda ya ƙara da cewa idan har sanya hannun babban sakataren Meta Allah Kautal Hore da gaske ne, to wannan na nuni da cewa akwai yunkurin da wasu suke yi su yi wa zaben kungiyar dattawan kabilar Igbo mai zuwa Kasalanda. To ko me kungiyar Fulani makiyaya ta Meta Allah Cattle Breeders Association of Nigeria MACBAN ke cewa a kan zaɓen kungiyar Ohanaeze Ndibo da za a gudanar a watan Janairun baɗi? A cewar Alhaji Gidado Siddiki, shugaban kungiyar a yankin kudu maso gabas.
Mu mutanen Meta Allah a nan South East muna goyon bayan duk mutumin da jama'a tare da Ibo, that is what are Ohare da zaba suka ce shi zai shugaba, muna goyon bayansa. Amma mun babu da mutumin da zamu ce gashi wannan mutum shine muka yi endorsing cewa shine zai zama shugaban Ohare. Don wannan magana ne na cikin gida. Ya mu kuma zamu shiga harkar cikin gida bayan mu muna da shirye da mu na cikin gida, wanda mu kanu bare na cikin gida, wanda mu ba mu rera namu ba, zamu zai muna cikin gidan wayan su. Amma ka mu ba mu da maganar cewa an indosu wani ko ba indosu wani ba. Duk wanda mutane suke so suka ce shine shugaba, to mu ma shine shugaban mu, muna goyon ba ka dare da bari.
Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Nigeria.
Wata kungiyar jami'ai da ɗaliban jami'o'in ciki da wajen jamhuriyar Nijar ta nuna rashin jin daɗinta akan korar wata ma'aikaciyar ofishin jakadancin ƙasar ta Nijar a Amurka daga aiki saboda zargin sukar lamirin gwamnatin shugaba Isuhu Muhammadu a yayin wata muhawara da aka tafka ta kafar sada zumunta. Ga rahoton Sule Momini Barma daga Inyamai.
A ƙarshen watan jiya ne wasu waɗanda ba a san ko su waye ba suka yada sautin muryar Madam Fad Amina Adamu da suka ciro daga wata zazzafar muhawarar da ta hada mambobin wani group na manhajar WhatsApp. Wannan mata da ke aiki yau shekaru uku a ofishin jakadancin Nijar a Amurka ta bayyana rashin gamsuwarta da kamun lodayin gwamnatin shugaba Isu Muhammadu idan aka yi la'akari da yanayin rayuwar da jama'a ke ciki a yau a wannan ƙasa, lamarin da mahukunta ke ɗauka a matsayin wani rashin ɗa'a. Mafari kenan aka sallame ta daga aiki, sai dai a wata sanarwar da suka fitar a nan Yamai, ma'aikata da ɗaliban jami'o'in ciki da wajen ƙasar ta Nijar, mambobin ƙungiyar Group Cadre Etudiant de Nijar, sun nuna rashin amincewa wannan mataki. Jofo Amadu na mai magana da yawun wannan kungiya.
Yanda muka saurarin audio kin da aka yada, ba inda ta kawo zancen aikin ta, bata taba ishara dangane da aikin wurin da take aiki, bata taba ishara. Ra'ayi ce ta bada a matsayin ta na Nigeria. Sai ka ce wanda ake jira dama akai aiki da ujiyokinta dan a zalunce ta. Ma'aikaciya ce wadda ta yi karatun duwa, ta karatun doka ta yi, kenan ta san incin kanta, ta san haƙƙinta.
Dangin Madam Fad Amina waɗanda suka halarci taron fitar da wannan sanarwa sun buƙaci hukumomin ƙasar ta Nijar su yi mata adalci. Ila Ibrahim dan uwa ne ga mahaifinta.
Gwamnati shi dibi cikin wannan al'amari, shi adalci ciki shi dibi abinda ya kamata, shi wanda ya kamata a ba kowane dan ƙasa haƙinsa.
Kungiyar Group Cadre Etudiant de Nijar ta lashi takobin kwato haƙin wannan mata da nufin kawo ƙarshen faruwar irin wannan al'amari da suke kallonsa tamkar wani matakin toye ƴancin faɗin albarkacin baki.
Haƙƙin ɗan uwantaka ne tsakanin mu, tunda dai muna cikin muhawara guda. Yau in ya faru da Madam Fad Aminatu, wallahi gobe zai faru da wanda ba ku yi tsammani ba. Sai game ɗan uwanku ya kama da wuta ku sa ma na kuruwa. To dalilin wannan muka ce wallahi ba mu bari abun ga ya wuce hakan ga. Sai mun tashi mun nemi mu gani yanda zamu hanya da zamu bibiya ta laluma, dan Allah kuma ya taimaka muna mu kwato mata haƙinta. Muna fata Allah mai kowa mai komi, in an roke shi ana kuma halin wanda aka zalunta, wallahi yace sai ya amsa.
Yankurin jin ta bakin hukumomin Nijar akan wannan batu ya citira, domin na kira kakakin gwamnati minista Zakariya Abdulrahman bai daga wayarsa ba, sannan na kira ministan da ke madadin ministan harkokin waje Maru Amadu, amma kuma kiran baya shiga. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Sashen Hausa na muryar Amurka ake sauraro. Tawagar sulhu don bada hakuri ga 'ya'yan jam'iyyar APC da suka fice daga jam'iyyar gabanin zaben shekara ta 2019 a jihar Adamawa ta gana da wasu daga cikin waɗanda suka fice ciki har da Sanata Abdulaziz Inyako wanda ya koma jam'iyyar ADC. Tsohon shugaban EFCC Malam Nuhu Ribaɗo da ke cikin tawagar ya yi ƙarin bayani.
Wato mini biko ne mun kai goro da yake dama gida guda ne, aure ɗaya ne, ba mu taɓa ba rabu ba, a yi fushi ne mai yi ma ke cewa idan mace ta gudu ta yi yaji mini biko mun je gida lokaci a yi haƙuri, lokaci ya yi da za ka dawo gidanka. Sun yarda mun yi ta magana jiya na shugabanni mu sun je sun gan su abu ya yi kyau kwarai, ni kuma yau aka ba ni dama in ƙara jaddada musu fahimtar da muke da shi akan cewa mutanen Adamawa suna son wannan koma, mutanen Adamawa suna cikin APC, mutanen Adamawa suna ganin mu sake juya kan mu sake koma kamar yadda aka san mu da damfaran da aka yi mana wasu yan wayo ne kawai su dinga kawo fitina tsakanin mu su hada wannan da wannan don ba za su taba samun cin zabe ba ko su karbi mulki ba idan ba sun kawo rigima tsakanin mu shine muka fita muka ce ya isaka enough is enough duk wanda yake waje wana wani jam'iyya ya dinga kawo makirci ya dinga kawo fitina tsakanin mu ya rarraba kaunan mu don shi ya samu amfani to lokaci ya ji za mu je ya isa ya kare bara mu fada ba mun je wajen su muka nuna musu akan cewa ku yan uwa ne mu ɗaya ne aqidar mu ɗaya ne mu progressive su je da nasu conservative abubuwa party su ADC progressive party APC progressive party an zo ana kawo mana bambanci tsakanin mu su dinga samu suna tambara muka ce enough is enough
wannan aure kan su za su bada yan sudan na ko kuma a ko za ku
ba ba su taba tafiya ba nace maka na ya ko ya taba garin APC ne ADC nan bayancin supporters ne wanda suke goyon bayan Admiral Nyako ba shi da kansa bai taba barin APC ba akwai abubuwan da ya faru 2019 wanda kuma gaskiya ba na so in ce wai zan ba wani laifi yau domin idan an bata maka a wani lokaci za ka yi abubuwa za ka ɗauki matakai wanda a lokacin daidai ne yadda ka ɗauka wannan yana faruwa musamman mu ƴan siyasa amma a lokacin da hankali zai dawo
yanzu za ku zo ku haɗe da su kenan
sake koma ai babu su dawo ne bai ce maka kamar aure ne ta yi yaji
za ku dawo
da gida don Allah ki dawo
kun je biko kun je mamaki wanda yake kamar kan cewa zafin kai da jami'ar PDP da suke muke da mayar da taimako shi yasa yanzu an kan koyi tashi kuna ganin dole ne ku haɗa karfi da karfi domin shi ka 2023
to kai idan an cuce ka da za ka yarda ne a dinga cutanka wani kawai ya dinga maku wayo mutum ya kuma kalilan su yi ta wasa da hankalinku su je su shiga wajen shugabanninmu su yi musu rudani su yi musu ƙarya a dinga kawo fada tsakaninmu ka ji wannan yana fada da wannan me yasa PDP ta ci zabe a Adamawa ne ba duk wannan abubuwa ba ne wanda aka kawo rudani tsakanin mutane
za ku kwace a wajen PDP ne yanzu
insha Allah kuma ba ma magana ba mutane Adamawa deserve better leadership a ƙasar nan gaskiya tsakanin da Allah eh ba kyau yan yaudara yan damfara su dinga cutar mutane
wani zai ba
wani ne muna son mutane masu gaskiya masu tsoro Allah masu aiki tsakanin su da Allah masu wanda ba su da tabuwa jikin su Allah ya ba su dama su
mallan nu in ya fahimce kana cikin cewa APC da kai na ta kwace gwamnati a hannun PDP kenan Adama
insha Allah domin abin da mutane Adama suke nema kenan
dan siyasar APC Nuhur Bado a zantawarsa da Ibrahim Abdulaziz a birnin Ola kara shafa'a ana sauraron waɗannan rahotanni daga sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron shirinmu na gaba tare da Binta S. Yero.
Jama'a barkanku da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirinmu na Adena shan kwaya sunana Binta S. Yero jagorar shirin a cikin shirinmu na wannan makon wanda zai zama na kashi na biyar kuma na karshe a cikin hirar wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari da ke Kano a Najeriya da chairman na NDLEA Muhammad Mustafa Abdullah za ku ji irin matakan da gwamnatin kasar ta dauka don tabbatar da cewa hukumar ta NDLEA na gudanar da ayyuka yadda ya kamata a Kano mu ji yadda hirar tasu ta kasance
kace tunda an kara maka ma'aikata yana
nufin
mataki na farko tunda za a yi ne rukuni 5,000 yanzu an fara da 5,000 kuma kuna kokarin ba su horon da ya dace don su tinkari wannan aiki hasali ma kun canza salo za a tabbatar da cewa an samu su ne daga local government ko ina ya magana walfaya ne na ma'aikatan
kafin ka shiga kowane aiki ne aikin gwamnati ana gaya maka albashinka ne ko ga na ga gwamnati ba ta ba ma mun gwamnati bashin albashi in akwai wani abu da za a yi welfare kuma na gwamnati daban in ta gana ma wuri min ta tana so sai ta mana amma ni ana gaya maka daidai ga albashinka ba yan daidai kawai ba ko soja za ka shiga ko dokta ko likita ko injiniya akwai kasafin albashinka ka gani sare kafin ka shigo.
Akwai abin da kuke cewa ai kamar allowances ko na operation ne ko na wani abu kudi na musamman wanda watakila ake tanadin ma ma'aikata ya danganta ga irin hazard din da aikin ka yake dai kenan. Na biyu kuma watakila akan yin garan bawul ma tsarin albashi gwargwadon yadda ma'aikaci ko ma'aikata ke gudanar da aikin ta. Akwai kokarin misali ko wani tunanin a dan habaka kyautata yanayin albashin ma'aikatan hukumar NDLEA misali
haka ne a ministan shari'a mun same shi mun kai kokenmu dalla-dalla kuma ya karba ya ga cewa akwai da dama a gyara wannan tsarin daga nan kuma zai kawo shugaban kasa gaba domin kuma abun tun da farko ne ba aka bar layi don akwai aikin da NDLEA ke yi akwai hatsari kwarai da gaske kamar wannan methamphetamine da muke magana dukkan da ake sarrafa shi in kai rashin sa'a ka shiga daidai lokacin akwai lokaci da ana dafa to kai bukata to ba mu alive so ba mun kama wajen ma kwashe kayan daga wajen ma akwai kayan sawa da bandara special kuma kuma irin goreki na inda ya fina da ake yi ka na yi satifa da kafa muke zuwa wani ba motoci ba sauwa ba mu ba zai shi ba sai da kafa a yana bukatan special kayan sawa da kayan aiki duka mun tantance mun dokumentin mun ba ministan shari'a kuma zai kai sa gaba.
Rankin daya a ƙarshe menene burinka kafin ka bar shugabancin hukumar NDLEA ya kake so ka ganta a ƙarshen zamaninka?
Na farko ne ina ji na kusa cewa burina ba wanda zai ce bai san illan kwaya ba ko wasu miyagun kwayoyi a ƙasar nan tun muna gaba kanmu ƙarya akwai tana nan ba ta nan a dan wance ne ba dana ba kowa ya san tana nan yanzu ba wanda zai karawa wani kwarai ya ce wai ba san cewa kwarai kwa wani kawai ne ka sani a Najeriya babu wannan abun su bude ne kanmu kwarai mun san akwai problem kar kowa ya kare kwarai cewa ba sa nan yanzu abin da yake kai a nemo mafita kanmu kare kuma ba mu ce a babu akwai ni kuma ina farin ciki cewa na fidda wannan fili ba wani zai kare wannan jira kariya kuma
wato an wayar da kan ƴan ƙasa sun yadda
na biyu kuma kawai na ce wannan ƴaƴanmu matasa su suka fiye da ke amfani da wannan abu ba za mu iya rufe su duka kurkuku ba ko ba za mu iya cewa ku bar ƙasa ku ba ƴan ƙasa ba ne ko ba za mu kashe su ba so dole ne mu dawo da su koma cikin hayyacinsu san cewa ƴaƴanmu ne su zama mutanen kirki a ƙasa dole ne mu dawo da su.
Ranka da ƙarshe mai sakonka ga ƴan Najeriya da sauran masu bari
kasu ga ba gaji cewa wannan abun ba zai yiwu ba yana iya yiwuwa mu hada kai da mu yi kokarin mu kowa ya samu ya iya kokarin shi mu hada kai da kasashen waje akwai mutanen kirki a kasashen waje da muke da alaka da su ba mu goyon baya a ciki kuma na kira duk wani da ke da wani aiki da ya shafi tsaro a ƙasar nan tsakanin shi da Allah ya tsaye.
To jama'a, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari, ni ce taku Binta Esero da na haɗa shirin da kuma gabatar da ke cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin.
Babangida Jibril sai ka shigo don kawo shirinmu na sharhin jaridun Najeriya.
Jaridar ta baga ta cewa babban harsun sojan Najeriya General Tukur Buratai ya gargaɗi manyan harsoshi da kuma ƙanana na ƙasar cewa su guji shiga harkokin siyasa har ma da batun juyin mulki a Najeriya. General Buratai ya furta haka ne a lokacin da ake wa wasu harsoshin soji ƙarin girma su 39. Babban harsun ya ce rundunar soji da jami'an tsaro suna sane da wani shiri na yin juyin mulki tare da haɗin gwiwar wasu 'yan siyasa da kuma harsoshin sojoji. kuma idanun sojojin Najeriya musamman shi kanshi da kan irin waɗannan hafsoshi. Sai kuma jaridar Daily Trust na cewa yanzu aka fara hula 658 ne da kuma jami'an gwamnati 592 'yan kungiyar Boko Haram suka halaka a watanni 11 da suka gabata. Wata sanarwa da aka fitar da kuma bincike da jaridar ta Trust ta gudanar ya nuna cewa akasarin waɗanda aka kashe su ne a yankunan jihohin Borno da Yobe. Wannan bincike da jaridar ta fitar ya zo ne a daidai lokacin da ƙasar ke cikin wani hali na ƙaƙa da kai ta fuskar harkokin tsaron ƙasar. Sai kuma jaridar The Nation, daya daga cikin manyan labaran jaridar The Nation na cewa yanzu aka kotun ɗaukar ƙara da ke zamanta a birnin Najeriya Abuja ta amince da hukuncin kisa da aka zartar akan Maryam Sanda, wata wanda ake zargi da kashe mijinta Benjamin Bello, dan uwa ga tsohon shugaban jam'iyyar PDP Aliru Bello. Alƙalai guda uku da suka zauna domin sauraron wannan ƙara da Maryam Sanda ta ɗaukaka bayan hukuncin farko na kotun tarayya da ke Abuja sun amince da hukuncin kisa a kanta. Sai kuma jaridar The Punch, daya daga cikin manyan labaran jaridar The Punch na cewa mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero ya bayyana alafin na Oyo Obalamide Ademi a matsayin sarki kuma uba da za a yi koyi da sarautarsa. Jaridar The Punch ta ruwaito Alhaji Aminu Ado Bayero na furta hakan ne a lokacin da ya kai ziyarar ban girma a fadar mai martaba alafin na Oyo a garin Oyo, inda ya bayyana sarkin a matsayin daya daga cikin tsaffin sarakuna da suka yi saura a Najeriya, wanda kuma halayensu da yanda suke mulki yake zama abin koyi ga na baya. Sai kuma jaridar Premium Times, daya daga cikin manyan labaran Premium Times na cewa yanzu haka wasu dalibai na jami'o'in Najeriya daban-daban na kira ga uwar kungiyar malaman jami'o'i ta kasa, wato ASU, da ta yi wa Allah da Annabi ta janye yajin aikin da take yi domin daliban su samu damar komawa karatu a jami'o'insu. Jaridar Premium Times ta ruwaito kamfanin dillacin labaran Najeriya da ya hira da waɗannan dalibai na cewa daliban sun matsu da koma karatu domin ci gaba da karatunsu kamar yadda aka saba. Babangeji Prim, murya Amurka daga Najeriya.
Da wannan muka zo shirinmu na ƙarshe, wato sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Amurka ta sanya hannu akan wata yarjejeniya ta bai daya da aka cimma a ranar 22 ga watan Oktoba shekarar 2020. Kamar yadda aka shelarta a gabatarwar, harafin O na kushe da bayanai akan damar samun kiwon lafiya mai inganci ga mata da haɓaka muhimman gudunmuwa da mata ke yi wa kiwon lafiya da ƙarfafa iyali domin samun al'umma nagari da ci gaba, kana a bada muhimmanci ga kare 'yancin rayuwa. Kasashe 33 ne suka sanya hannu akan wannan yarjejeniya, wanda suke wakiltar sama da mutum biliyan guda da miliyan 600 daga kowane yanki na duniya. Yarjejeniyar ta ƙara tabbatar da cewa kowa daidai ne a gaban doka, kana 'yancin mata abu ne mai muhimmanci da amfani da ke nan a fili a cikin 'yancin kowane ɗan adam da 'yancin walwala. Yarjejeniyar ta fahimtar cewa samar da kiwon lafiya ga kowa wani muhimmin 'yanci ne a cikin nasarorin shirin muradun ƙarni. Yarjejeniyar ta kuma ƙara tabbatar da cewa babu 'yancin ɓarar da ciki a dokokin ƙasa da ƙasa ko kuma dokar ƙasa da ƙasa da ta ba ƙasashe damar tallafi ko kuma ɗaukar nauyin zudda ciki. Wannan batu yana kuma kunshe a cikin daɗaɗɗiyar dokar ƙasa da ƙasa da ke nuna kowace ƙasa mai cikakken 'yanci na da hurumin aiwatar da shirye-shirye da ayyuka da suka yi daidai da dokokinsu da kuma manufofinsu. Abokin sanya hannu akan yarjejeniyar, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo, ya faɗa cewa
under President Trump's leadership, the United States has defended the dignity of human life everywhere and always. He's done it like no other president.
A ƙarƙashin shugabancin Trump, Amurka ta kare martabar rayuwar ɗan adam a ko'ina a duniya kuma a ko da yaushe. Ya aikata hakan fiye da duk wani shugaban ƙasa a tarihi. Mun ba da cikakken kariya ga yaran da ma ba a haife su ba. A lokacin mulkinmu, kuɗin harajin Amurkawa bai shiga hannun ƙungiyoyin ƙasar waje masu zaman kansu da ke da aƙidan ɓarar da ciki ko kuma suke shelar ɓarar da ciki a matsayin hanyar tsara iyali.
Abortion is a method of family planning.
Sakataren kiwon lafiya da sha'anin bil'adama Alex Azar ya nana ta cewa
the Geneva Consensus Declaration is an historic document stating clearly.
Yarjejeniyar bai'a ta Geneva da aka shelartar takarda ce mai tattare da tarihi da ta bayyana a fili game da matsayinmu na ƙasa akan mata da iyali da mutunta rayuwa da kare ƴancin ƙasa. Yarjejeniyar ta zarce bayani akan yarda, in ji shi. Ya ce wani makami ne mai muhimmanci da amfani wurin kare waɗannan ƙa'idodi a baki ɗayan ƙasashen da ke ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya da duk wani matsayi na yin aiki tare. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masu sauraro da wannan makawa ƙarshen wannan shiri a madadin muryar Amurka, sunana Hassan Maina kaina da na jagoranci shirin. Ke muku sallama da fatan za mu yi ne cikin ƙoshin lafiya. Salamu alaikum.